الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 11 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Ko malam din da ana so ya tsaye kamar soja ko kuma ya ci azumi ya ce.
To ba laifi bane ba yana iya zuwa a dauke shi amma dai daukan soji ba uzuri bane wanda yake ba da damar ajiye azumi. Idan sai ya tafi da azuminsa in an dauke shi fa lillahi alhamdu in ba a dauke shi ba kada ya samu damuwa ya yi fatan Allah ya canza masa abin da ya fi alkhairi amma daukan soja ba uzuri ba ne wanda yake ba da damar ajiye azumi domin uzurin da ke ba da damar ajiye azumi sanannu ne uzuri ne kamar guda shida na farko shi ne rashin lafiya duk wanda ba shi da lafiya Allah ya masa rangwamen yana iya ajiye azumi amma fa rashin lafiyar da baya iya yin azumi tare da ita to wannan an masa rangwamen ya ajiye azumi adadin kwanukan da ya sha ya rama haka abu na biyu shine bulaguro shi ma matafiyi ko mun dan kantar bulaguro in dai bulaguro ne ko da a jirgin sama zai yi sawa'an zai wahala a bulaguron ko ba zai wahala ba to an masa rangwamen ajiye azumi dalilin da ke tabbatar da haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala shine yake cewa wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan halin tafiya ya sha azumi to na kan shi kilga wato kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha uzuri na uku wato shine jinin al'ada wato da nabiki domin mace in tana cikin jinin al'ada ko jinin biki haramun ne ta yi azumi sai dai kwanukan da ta sha ta kirga su ta rama uzuri na hudu shine ciki da shayarwa duk macen da take da ciki ko take shayarwa kuma ba sa iya yin azumi a sababin cikin da take dauke ko kuma shayarwar da take to su ma an musu rangwamen ajiye azumi a magana mafi rinjaye iya abinda ke kansu addini na Allah za su bada mudu shine madadin azumin da basu yi ba kuma babu ramuwa a kansu uzuri wanda yake na biyar wato shine tsananin kishirwa da tsananin yunwa idan mutum na azumi kishirwa ta cin masa ta kai gaya ko yunwa ta kai matuka ya ji tsoron halaka ga kansa to an masa rangwamen ya karya wannan azumi sannan bayan wucewar azumin ya rama azumi uzuri na shida wato shine dattijantaka duk wanda yake dattijo baya iya azumi ko kuma in ya kai azumin ma sai da wahala to shi ma an masa rangwamen ajiye azumi iya abin da yake kansa addini na Allah ya bada mudu daya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya fada wa 'alal ladina yuqunahu fidyatun ta'amu miskin wadannan guda shida a dunkule wato sune uzurran da ke bada damar mutum ya aje azumi dan haka dai mu san da cewa daukan soja ko abin da ya kama da haka ba uzuri bane wanda yake bada damar aje azumi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka faɗa mun shiga baban da ke bayani game da wato hukuncen wanka da kuma hukuncin janaba bayani ya gabata shi wanka a shar'ance kamar yanda malamai suka faɗa shine suke cewa isti'malul ma'i fi jami'il badani ala wajhin makhsus wato yin amfani da ruwa game da dukkan gangan jiki a bisa fuska ke bantacciya ma'ana mutum ya hada jikinsa da ruwa a bisa fuska ke bantacciya ma'ana akwai abubuwan da suke wajabta wanka kuma shi wanka abu ne wanda ya tabbata da nassi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ijma'i na malaman al'umma dalili daga cikin alqur'ani shine fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu ubangiji ta'ala yace idan kun kasance wato kuna da janaba fatahharu ubangiji ta'ala yace ku tsarkaka me yake nihin fatahharu ai fatasilu shine ku wanka haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa ajri sabilin hatta tabtasilu wannan shine dalili na biyu daga cikin alqur'ani haka ce in ka koma cikin suratul baqara ubangiji ta'ala na fada yas'alunaka 'anil mahir wa yas'alunaka 'anil mahir qul huwa adham fa'tazilun nisaa fil mahir wala taqrabuhunna hatta yuqurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin wannan shine dalili na uku daga cikin dalilai wato na alqur'ani wadanda suke tabbatar da wajibcin wanka dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa mun ga kadan daga cikin su wanda suka gabata kwa suna daga cikin dalilan da suke nuna wato wannan wanka wajibi ne kamar yanda muka yi bayani cewa wato akwai abubuwan da suke wajabta yin wanka wanda malamai sun zana kamar kusan guda shida ne ko kuma kace wato wanka wanda yake na wajibi wato shida ne na farko dai ya gabata wato shine fitar mani na ɗaya daga cikin abin da ke wajabta wato wanka amma malamai sun kayyade wato fitar mani ta hanyar shahawa sawa'an a farke ko mutum yana cikin bacci kamar yanda Ibn Qudama al-Maqdisi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-Mughni na faɗa cewa fakhrujul mani dafiq bi shahawa yujibu al-ghusla min ar-rajuli wal mar'a fi yaqabatin aw fi nawmi yace wa huwa qawlu 'ammati al-fuqaha yace fitar mani mai tunkudar juna a sababin shahawa tuna daga cikin abin da ke wajabta wanka ga namiji ko mace a farke ko a cikin bacci wannan kuma fada ce wadda take ta dukkan wato malaman fiqhu al-Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa sai yake cewa wala na alamu fihi khilafa yace ba mu sani wani sabani wato na malamai game da haka cewa fitar mani na daga cikin abin da ke wajabta wanka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana al-ma'u min al-ma'i kina a hadisin da ya gabata hadisi na farko a baba manzo Allah yace al-ma'u ma'ana hada jiki da ruwa na zama wajibi min al-ma'i a sababin wato fitar ruwa mai tunkudar juna shine mani domin mani shi ma ubangiji ta'ala ya ambace shi da cewa ruwa kamar yanda yace falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq يخرج من بين الصلب والترائب كما يندى فدا ألم نخلقكم من ماء مهين shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana alma'u min alma'i kenan hada jiki da ruwa na kasancewa a sababin wato fitar ruwa mai tunkudar juna shine mani wannan hadisi ɗaya ne daga cikin dalilan da suke tabbatar da fitar mani wato na daga cikin abubuwan da ke wajen tawanka haka kamar yanda hadisi ya gabata na Ummu Salama Allah ya kara mata yadda na fadar cewa Ummu Sulaim matar Abu Dalha uwar Anas dan Malik Allah ya kara musu yadda ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take ce masa inna Allah ya rasulullah inna Allah la yastahi min alhaq tace ya manzon Allah lalle ubangiji ta'ala baya kunya game da gaskiya ma'ana sai ya bayyana ta kamar yanda ya faɗa wallahu la yastahi min alhaq kunya kamar yanda bayani ya gabata sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda manzonsa ya siffanta shi da wannan sifa hadisi sun wuce a dussa ba na daga cikin su wannan hadisi kuma na daga cikin su fadarsa inna Allah ta'ala hayyun karim kuma haka wannan aya dake cikin suratul ahzab wallahu la yastahi min alhaq da ayar dake cikin suratul baqara inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha to shine anan tayi shin kuda tace inna allaha la yastahi min alhaq tace lalle ubangiji ta'ala baya kunya game da wato bayyanar da gaskiya kunya sifa ce daga cikin sifofin sa mun fahimci ma'anar kunya amma mun jahilci haqiqani da kaifiyar yanda kunya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala take shi kadai ya sani kamar yanda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai tace hal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat tace ya rasulullahi shin ko akwai wajibcin wanka akan mace idan ta yi mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ita na'am idha ra'at al-ma manzo Allah yace kwarai idan ta ga maniyi kenan idan ta ga maniyi ya fita to wanka ya zama wajibi a kanta wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa fitar maniyi ta hanyar shahawa a farke ko a cikin bacci na daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka kuma hadisin kamar yanda bayani ya gabata na tabbatar mana kamar yanda namiji yake mafarki haka ita ma mace tana yin mafarki kamar yanda wato Ummu Salama Allah ya kara mata yadda take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ce masa ya rasulullah hal yakunu hadha shin wai mace ma tana mafarki kamar yanda namiji yake manzo Allah ya ce na'am kwarai yace to famin aina yakunu shabah in har mace ba ta mafarki kamar yanda namiji yake to ta ina ake samun dayi kama da ita to dan haka yanda namiji yake yin mafarki mace ita ma tana yi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana kamar yanda namiji yake da mani haka ita ma mace tana da kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtali inna khalaqna al-insana hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira ash-shahid yace inna khalaqnahu hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin ash-shahid yace amshajin ma'ana ruwa ne wanda yake kaurayeye kenan shine can yace falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafi yakhruju min bayni sulbi wat tara'i ruwa ne wanda ke fita wato daga tsatsan namiji kuma da karankar ma namiji to dan haka amma suna da bambanci shi maniyin namiji ruwa ne wanda yake fari wanda yake mai kauri amma maniyin mace wato ruwa ne wanda yake maras kauri kuma rawaye rawaye kenan bambancin ta fuska biyu bambanci na farko shi mani namiji yana da kauri na mace kuma bashi da kauri bambanci na biyu na namiji fari ne ita kuma na mace rawaye rawaye ne kamar yanda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin sahih muslim manzon Allah ke cewa inna ma ar-rajuli galinun abyad wa ma al-mar'a raqiqun asfar manzon Allah ya ce lalle wato shi maniyin namiji kankaura ne kuma fari ne sai ya ce maniyin mace kuwa manzon Allah ya ce ba shi da kauri sannan rawaye rawaye ne kina a takaice wannan shine abu na farko daga cikin abubuwan da wato ke wajabta wanka kenan mun wuce da hadisin da koda a bacci ne mutun ya gade yayi mafarki maniyin ya fita to wanka ya zama wajibi a kansa amma idan mutun yayi mafarki maniyin idan bai fita daga jikinsa to babu wajibcin wanka a kai shi ba maganar wanka abu na biyu daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka kamar yanda hadisi ya gabata wato shine saduwa ko da maniyi bai fita ba idan mutun ya sadu da mace to wanka ya zama wajibi a kansa sharadin wankan ya zama wajibi ya zamanto gabansa ya wuce cikin gabanta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza jalasa baina shu'abi hal arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl manzon Allah yace idan wato mutun ya tsugunna tsakankanin rabarabar mace guda hudu me ake nihi da shu'abi hal arba ma'ana hannayenta da kafafuwanta yadaha wa rijlaha thumma jahadaha manzon Allah yace sannan ya dan wahaltar da ita wannan kinaya ce game da saduwa manzon Allah yace faqad wajaba al-ghusl wato tabbas wanka ya zama wajibi a wata riwaya ta al-Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa in lam yunzil koda bai fitar da maniyi ba in dai ya sadu da mace to wanka ya zama wajibi haka hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin na cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza jalasa baina shu'abi hal arba wa massala khitanu la khitana faqad wajaba al-ghusl manzon Allah ya ce in dai mutun ya tsugunna tsakanin rabarabar mace guda hudu wa massala khitanu la khitana ma'ana gabansa ya shafi gabanta an gane ko ma'ana gabansa ya wuce cikin gabanta manzon Allah ya ce faqad wajaba al-ghusl tabbas wanka ya zama wajibi haka hadisin Amr ibn Shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa hadisin na cikin Musnad na al-Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah wanda hadisi ne Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada idzan taqala khitanani wa tawaratil hashafa faqad wajaba al-ghusl manzo Allah yace idan wato gaba biyu suka hadu da juna ma'ana na namiji da na mace wa tawaratil hashafa ma'ana kan gabansa ya wuce cikin gabanta faqad wajaba al-ghusl manzo Allah yace tabbas wanka ya zama wajibi kenan wannan shine dalilin da yake tabbatar da cewa abu na biyu daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka wato shine kenan saduwa ko da maniyyi bai fita ba na uku shi kuma zamu iske shine yankewar jinin al'ada da jinin biki shi bayani zai zo akan shi na musamman abu na hudu shi ma zamu iske wato ita ce mutuwa tana daga cikin abubuwan da ke wajabta wanka na biyar wato shine musuluntar kafiri idan kafiri ya musulunta to wanka ya zama wajibi a kansa kenan a fadar da yawa daga cikin malamai wanda sun kafa hujja da dalilai masu yawa na daga cikin dalilinsu hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kissa ta Sumama ibn Usad Allah ya yadda da shi wanda lokacin da ya musulunta shine cewa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yaghtasila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi cewa yayi wanka wannan hadisi na daga cikin dalilan da wasu malaman suka tafi akan cewa musuluntar kafiri na daga cikin abin da ke wajabta masa wanka haka dalilin su na biyu hadisin da ke cikin sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i da musnad na al-Imam Ahmad wanda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin littafinsa al-Irwa hadisin Qais ibn Asim. Qais ibn Asim, Allah ya kara masa yadda, da ya musulunta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yace fa amarahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidr. Manzon Allah yace yaje yayi wanka da ruwa da ganyen magarya. Waɗannan hadisai guda biyu sune dalilan da wasu malamai suka tabbatar da cewa musuluntar kafiri na wajabta masa wanka, tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa dan kafiri ya musulunta ba wajabcin wanka akan sa, iya wannan wanka mustahabi ne an so. Me yasa? Saboda abin da ya wuce girman, ya wuce janaba ma, to wannan musulunta da yayi ta kankare masa. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa at-tauba tujibu ma qablaha aw kama qala, shi tuba yana share duk abin da ya gabace shi, duk ta'asar da mutum yayi, in shekara dubu yayi yana ayyukan sako ko ma wani irin aikin sako ne, turan da ya tuba gaba dayan wannan ayyuka da ya aikata na kafirci, musulunan da ya ta wannan ta kankare masa, da shi da dan da aka haifa a ran nan duk daya. Kamar yana Ubangiji ta'ala ya faɗa, kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad sala, ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu, in har sun daina kafirci, Ubangiji ta'ala ya ce za a kankare musu duk abin da ya gabata. Dan haka wasu malamai suka ce wankan an so ne amma ba dole ba ne, suka ce shi kanshi Sumama ibn Husal ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya umarce shi cewa ya je ya yi wanka, a'a shi ne a radin kansa ya tafi ya yi wankan. Dan haka kenan waɗanda suka ce wanka na kafiri idan ya musulunta wajibi ne, na daga cikin malamai al-Imamu Malik da al-Imamu Ahmad. Waɗanda suka tafi akan cewa wankan ba wajibi ba ne, akwai al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Abu Hanifa, wato da sauran malamai. Kenan ka'idar su dai annal islamu yajibu ma qablahu, musulunci na share duk abin da ke gabanin shi na laifuka. Kenan dan haka to musuluncin da ya shafi datti na kafirci ina ga janaba? Zamu tashi kenan na shida, kenan shine zamu tashi wato wankan Juma'a. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kenan mun tsaya ƙarshen wato hadisi na shi Sumama, kenan kisa ta Sumama ibn Usal. Zamu tashi kenan farkon hadisi na Abu Sa'id al-Khudri. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل رواه الخمسة وحسنه الترمذي. مالم الله يجي كانسا نافدا wannan hadisi ne daga Abu Sa'id al-Khudri, shine Sa'd ibn Malik, Allah ya kara masa yadda ke fada. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace غسل يوم الجمعة, manzon Allah yace wankan wanka na ranar Juma'a, wankan ranar Juma'a. An gane ko? An jingina wankan zuwa ranar Juma'a, in ma jinginawar ta zamanto kenan nisba ce ila zamani, ko kuma ta zamanto nisba ce ila sababi. Kenan in mun ɗauki cewa shi wankan da aka dangana shi zuwa Juma'a, ma'ana zuwa ranar Juma'a, domin ranar Juma'a ce, to wannan wanka kenan kana iya yin shi gabanin sallar Juma'a ko kuma bayan an gama sallar Juma'a, a cikin yinin dai kafin rana ta fada. To idan kai wankan kenan ka bada iya abin da yake kanka. Kenan in mun dauki cewa ghuslu yawmil Juma'a idafa ce ila zamanihi, an danganta shi zuwa zamanin, kenan a yinin juma'ar ne ake buƙatar mutum ya yi wanka sawa'an gabanin sallar ko bayan an gama juma'a. Amma in mun ɗauki cewa ibafa ce ila sababihi, an jingina wankan zuwa sababinsa, kenan wato sallar juma'ar ita ce sababin yin wanka. Kenan dan haka kafin a je juma'a mutum zai yi wanka, amma bayan an gama juma'a to idan yi wannan wanka bai bada bayya abin da yake kansa. To shi ne yace ghuslu yawmil juma'a, wannan kuma shi fada ta biyu ita ce mai rinjaye, a sababin ita sallar juma'a ne aka shar'anta mana wanka. Sallar ita ce sababin shar'anta wanka, kamar yadda bayani zai zo dalilin da yake nuna tabbatar da haka. Shine yace ghuslu yawmil juma'a, wato wanka a ranar juma'a, wajibun, manzon Allah yace wajibi ne ala kulli muhtalim, wato a bisa dukkan baligi. Idan aka ce muhtalim, wato shine baligi kenan balaga, kwana daga cikin dalilan da suke nuna mutum ya balaga shine yin mafarki, shine al-ihtilam, yin mafarki. Duk mutumin da ya yi mafarki maniyin ya fita daga jikinsa, to wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa ya balaga. Shine yace ghuslu yawmil juma'a wajibun ala kulli muhtalim, wanka na ranar juma'a manzon Allah yace wajibi ne a bisa dukkan baligi. Wannan hadisi kenan kamar yadda malam ya faɗa akhrajahu sab'a, kenan Bukhari da Muslim da ashabu sunan al-arba da al-Imam Ahmad, kamar yadda istilahin sai ya gabata. A takaice kenan wannan hadisi na tabbatar mana da wajibcin wankan juma'a. Daga cikin ƙarin dalilan da suke tabbatar da wato wajibcin wankan juma'a, fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dake cewa idza jaa ahadukumul juma'a falyaghtasil, idza jaa ahadukumul juma'a falyaghtasil. Manzon Allah yace ɗayanku wato idan zai tafi sallar juma'a, manzon Allah yace yayi wanka. Idan ɗayanku zai tafi juma'a, manzon Allah yace yayi wanka. Kaga lafazin falyaghtasil, wannan fi'ilul mudari ne maqrunun bi lamil amr, kuma siga ce daga cikin siyagul wujub, na tabbatar da cewa wankan juma'a wajibi ne. Dalili na biyu kenan, shayi idza jaa ahadukumul juma'a, idan ɗayanku zai tafi juma'a, manzon Allah yace falyaghtasil, wato yayi wanka. Kuma me zamu iya fahimta, zahirin hadisin na nuna mana wajibcin wankan juma'a na kasancewa ne akan baligi, duk wanda bai balaga ba, kamar yaro karami da wanda yake mahaukaci, wannan ba wajibi bane a kansu, domin shi mahaukaci an dauke masa alƙalami, kamar yanda yaro karami shi ma an dauke masa alƙalami. Kenan wanda juma'a ta zama wajibi a kansa shine wankan ya zama wajibi a kan shi. Wanda yake da uzurin da ke sauke masa wajibcin zuwa juma'a, shi ma wannan wanka baya kai shi. Kamar yanzu misali, idan ka dauka mace zuwa juma'a, ga mace ba wajibi bane, matafiyi ba wajibi bane, marar lafiya ba wajibi bane, mai jiya wanda babu wanda zai kula da wannan marar lafiya nashi, to shi ma ba wajibi bane ya je juma'a. Kenan duk wanda juma'a bata zama ba wajibi a kansa, to wannan wanka bai wajaba ba a kan shi. Kenan duk wanda zai je juma'a shine wankan ya zama wajibi a kansa. Sannan kenan wannan hadisi kuma da yace ghuslu yawmil juma'a, wanka a ranar juma'a, wajibi ne akan dukkan baligi. Wannan yana tabbatar mana cewa duk wanda yayi wankan a daren juma'a, to wanka bai yi ba, domin ya kayyade cewa ya ghuslu yawmil juma'a. Shi kuma al-yawm a shar'ance yana farawa ne daga ketowar al-fajr zuwa fadawar rana, daga ketowar al-fajr zuwa fadawar rana. Don haka bayan ketowar al-fajr, idan mutum yayi wankan juma'a, to ya sauke abin da yake kansa. In dai al-fajr ya keto, idan kai wanka da sunan wankan Juma'a ka sauke iya abin da yake kanka. Amma an so wannan wanka a sadar da shi da tafiya Juma'a, ma'ana kana yin wannan wanka gab sallar Juma'a za ka tafi, gab da zuwa Juma'a kenan ake buƙatar a yi wannan wanka, domin hikimar da aka shar'anta wannan wanka domin mu gusar da duk wani ɗoyi na jikinmu. Domin kakan iya yin wanka tun da farar safiya, idan zamani ne wanda yake na zafi, da zaran kayi zufa dauda ta motsa a jiki, to datti da wani wari hannu zai sake dawowa jikinka. Kenan a takaice abin da muke so mu sani, wannan shine dalilin da malam ya zo da shi wanda ke wajabta wankan Juma'a, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wajibun ala kulli muhtalim, wajibi ne akan dukkan wato baligi. Na daga cikin ƙarin dalilan da suke tabbatar da wajibcin wankan Juma'a hadisin da ke cikin sahihai, riwaya ta Salim ibn Abdullah ibn Umar ke faɗa cewa mahaifinsa Umar Allah ya ƙara masa yadda, yayin da yana tsaye akan minbari yana khutba a ranar Juma'a, yace iz dakhala rajul min al muhajirin al awwalin min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa birnin Madina a karin farko daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fana ya shigo cikin masallaci, Umar yana kan minbari yana khutba. Fana dahu Umar, Umar sai ya daga murya ya kiraye shi ya ce ayyatu sa'atin hadhihi, ya ce yanzu wani lokaci, yana cikin khutbar da ya ga wannan ya shigo sahabin, Umar sai ya daga murya ya kiraye shi ya ce yanzu wani lokaci. Kana sai ya ce inni shugiltu, ya ce ya amiran mu'minin, an shagaltar da ni ne da wani al'amari, saboda haka na yi lati. Domin kiran da Umar ya masa kamar shi ai bai dace ba a ce sai wuri a lokaci a kure zai zo Juma'a, wanda mafi yawan mu yawa haka muke, sai an fara kuduwa, wani sai ya ji ma an fara ta da sallah, sannan zai gaugawa ya zo masallaci. To Umar ya kiraye shi ne domin yin inkari a matsayin shi bai dace ba a ce sai a wannan lokaci ya zo Juma'a. To shine sai ya ba Umar uzuri ya ce inni shugiltu, ya ce wallahi shagaltar da ni akai, wani al'amari ya shagaltar da ni. Sai ya ce falam an qalibi ila ahli hatta sami'tu ta'zi, ya ce wallahi gidana ma ban koma ba, na danyo shiri na zo sai da naji kiran sallah. Ya ce kuma falam azid an tawabba'tu, ba abinda nayi da na koma gida kawai illa arwalla. Umar sai ya ce wal wudu'u aidan, arwalla kadai kai, وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل على هذه كاسن تشوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم أنا أمرني كما لو كان جمعة كتبيت أكن أرو الله كده. توانا حديثي نعمر ينا دير بتشكن دليلا دما لما يسكت تبتر تشوا wankan Juma'a wajibi ne. Kuma wane ne Umar din yake masa inkari? Usman ne, fa Allah ya kara masa yadda, shine ya dan samu latin, yace wallahi da na koma cikin iyalina banda arwalla ma ban yi komai ba, ina gaggawa na zo. Umar ya masa inkari yace arwalla kadai kai, bayan ka san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na umarni cewa ayi wanka in za a zo Juma'a. Don haka malamai suka ce ta fuskoki daban-daban wannan hadisi na tabbatar da wajibcin wankan Juma'a, saboda Umar fa yana cikin khutba ya yanke khutbar fa, yake tattaunawa da Usman din, yake masa kamar misali rarauka me yasa zai yi latti, kuma gaya a cikin taron jama'a ne. Kaga da a ce barin wankan Juma'a halaka ne, to Umar Allah ya kara masa yadda ba zai ma Usman inkari akan haka ba, dan cewa yayi arwalla kadai ya zo. Umar sai da ya masa inkarin ya ce masa yanzu arwalla kadai kai, bayan ka sanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana umarni game da wankan Juma'a. To dan haka dai a takaice wannan hadisi na tabbatar da wajibcin wankan Juma'a, sannan kuma hadisi na biyu na samura ibnu jundu Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda yawmal jumu'a wato duk wanda yayi wanka a ranar jumu'a manzo Allah yace fa biha wato madalla wato da wanda yace man tawadda yawmal jumu'a duk wanda yayi arwalla a ranar jumu'a manzo Allah yace fa biha yace da wannan sunna da yayi ruku ita ce arwalla wa ni'imat manzo Allah yace madalla da ita ma'ana madalla da wannan sunna da yin arwalla da me ake nihi da sunna karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nihi sunna sabanin wajibi an gane ko domin a wurin malaman fiqhu ne in aka ce sunna to abinda bai kai wajibi ba amma a dunkule a zamanin sahabbai da waɗanda suka biyo baya in aka ce sunna a dunkule duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sawa'an abu ne wanda yake na wajibi da wanda ba wajibi ba in dai karantarwar shi to ana kiran shi sunna shine anan kenan muke nihi da yace man tawadda a yawmal jumu'a duk wanda yayi arwalla a ranar jumu'a manzo Allah yace fa biha wato da wannan sunna da yayi ruku ta yin arwalla wa ni'imat manzo Allah yace madalla da ita sai yace wa man igtasala manzo Allah yace duk wanda yayi wanka kwa yace farghusul afdal manzo Allah yace wankan wato shine yayi duk wanda yayi wanka wannan wanka shine yayi to wannan hadisi shine dalilin da da yawa daga cikin malamai suka yi ruku da shi akan cewa wankan jumu'a sunna ce mustahabba ba wajibi bane kamar yanda jumhurul malamai na daga cikin su al-a'immatul arba al-imamu Abu Hanifa da al-imamu Malik da al-imamu Shafi'i da al-imamu Ahmad sun tafi akan cewa wankan jumu'a sunna ce mustahabba ba wajibi bane to illa kasancewar da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wankan jumu'a kuma wajibi ne domin dalilan da muka ambata kadan daga cikin su wanda kuma dalilan sun wuce a lissafa wancan hadisi da yace husul yawmil jumu'a wajibun ala kulli mu'talib sai suka yi tawilin wannan hadisi suka ce wajibcin kenan wujubu ikhtiyar ne wajibci ne na zabi an gane ko la wujuba ilzam suka ce ba wajibci bane ba na lazimtawa na cewa tilas shi ne suke cewa kamar mutum ne da zai fada ga abokinsa ko dan uwansa ya ce haqquka wajibun alayya haƙƙinka dole ne a kaina dole ne a kaina to dan haka suka ce wajibcin ba ana nihi wajibci wanda yake na tilas a wajibci ne wanda yake wato na zabi shine yace usul yawmil jumu'a wajibun ala kulli mu'talib to illa kas suka ce kuma shi wannan hadisi wai yazo ne domin ya karfafa wato wankan jumu'a amma ba dan ya nuna cewa wankan wajibi bane haka su malamai su jumhurul malamai suka awwala wannan hadisi don haka shekul islam ibnu taymiya Allah ya ji kansa shi sai ya tsakaita sai ya ce wankan jumu'a sunna ce mustahabba an so mutum yayi sai ya ce walakinahu yajibu ala man fihi ra'ihatun kariha amma duk wanda jikin shi na dumi na wari to ya tabbata cewa yin wannan wanka wajibi ne akan sa dan kada ya je ya cutar da bayin Allah ya cutar da mala'iku an gane ko ya cutar da mutane da mala'iku domin mala'iku suna cutuwa da abinda ƴaƴan adam suke cutuwa da shi kenan in mutum jikin shi yana dumi yana wari Shekul Islam ya ce wankan jumu'a wajibi ne a kansa amma in mutum a tsabtace yake babu wani duri da yake tashi a jikinsa to an so idan zai tafi jumu'a wato yayi wanka amma almajirinsa Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi na yin wanka a ranar jumu'a wato umarni ne wanda yake na wajibci wanda ke kara tabbatar da cewa wankan jumu'a wajibi ne yace kai wajibcin wankan jumu'a yafi wajibcin yin wutri yace ya ma fi wajibcin karanta bismillah idan mutum zai yi fatiha a cikin sallah yace ya ma fi wajibcin wato yin arwalla wato game da shafar gaba da sauransu dai haka ya ci gaba da bayani a cikin littafinsa Zadul Ma'ad yace wankan juma'a wajibcin sa yafi wajibcin yin wutri. To dan haka dai a takaice a magana dai mafi rinjaye wankan wajibi ne, kenan su waɗanda suka ce ba wajibi bane wannan shine ɗaya daga cikin dalilan su, kuma yana daga cikin ƙarin dalilan su hadisin Abdullahi dan Abbas, hadisin Ikrima ke faɗa cewa wasu mutane daga cikin mutanen Iraki wato sun zo nan Madina, sai suka faɗa ga Abdullahi dan Abbas suka ce masa a tara lugusla yawmal juma'a wajiban, shin wai kana ganin cewa wanka a ranar juma'a wajibi ne? Qala la, yace a'a, yace walakinahu aqhar wa khairul liman iktasala, yace sai dai shi wankan yafi tsarkake jiki, kuma ya dan gane ko kuma shi yin wankan shine yafi. Sai yace amma wa man lam yaktasil, duk wanda bai yi wanka ba falaysa alayhi bi wajibi, yace wankan ba wajibi bane. Sai yace wa sa'ukhbirukum kayfa bada al-ghusl, yace zan ba ku labarin asalin wankan yaya ne ne aka yi ya faru. Sai yace kanan nasu majhudin, yace mutane sun kasance wato ma'aikata ne, ma'ana sukan je su yi aiki su yi wahala, yalbasuna suf, wato suna sanya riga ta abduga, abdugar gashi, in aka ce asuf shine gashin dabbobi da ake yanka, to da shine suke saka tufafi suke sawa. Sai yace wa ya'maluna ala zuhurihim, dako suke yi su dauka a gadan bayan su. Yace wa kana masjiduhum bayyikan, masallacin ku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kuntace yake. Sai yace muqaribas saqaf, kuma rihim kusa da jama'a yake, ba wani rihi bane ba wanda yake dogo wanda iska za ta ringa shiga tana dauke komai. Sai yace wa inna ma huwa arishun, kawai kaman wata rumfa ce dai itacen dabino ne aka yi rihin wanda baya tsarewa. Sai yace fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi yawmin harr, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar juma'a lokaci ne yini ne wanda yake na gumi na zafi, manzo Allah ya fito ya shigo masallaci, wa arqun nasi fi zalika su, mutane sun hada jibi a cikin wannan tufafi nasu, hatta sarat minhum riyahun, wato aba bi zalika ba'dhum ba'dha, wato sai wani iska ta ringa bugawa daga jikinsu, ma'ana gumi da wari ya ringa cutar da junansu. Falamma wajada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tilkar rih, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wannan wari da duri yana tashi daga jikin jama'a, kada sai ya ce da su ayyuhan nas idza kana hadhal yawm faghtasilu, manzon Allah ya ce ya ku jama'a idan wannan yini ya kasance, manzon Allah ya ce ku yi wanka. Sai ya ce wali ya massa ahadukum afdala ma yajidu min duhunihi wa qibihi, manzon Allah ya ce ɗayanku wato ya shafa fiyayyen abinda yake da shi, wato na mai, wato da turare, ka shafe jikinka da mai kuma sannan ka shafe turare wanda yafi kowanne kanshi. Abdullahi dan Abbas ya ce thumma jaa Allahu bil khair, ya ce sannan sai Allah ya zo da alkhairinsa, wa labisu ghayra suf, sahabbai suka dan samu wadatuwa, wannan tufafi da suke sawa na abu da gaggashi suka canza suke sanya tufafi wanda sun fi wannan kima, wa kuful amal, kuma aikin aka wadatar da su ba su ba suke yi, ana suna da halin da wasu suke musu ayyuka, wa wusi'a masjiduhum, yace aka yalwata masallacin aka fadada, wa zahaba ba'dhu allazi kana yu'dhi ba'dhum ba'dhan min al-arab, abinda junansu ya zamanto yana cutar da juna na jibi da wannan wari da yake tashi ya gushi. To dan haka wannan hadisi shine wasu malamai suka kafa hujja da shi, a takaice hadisi ne kikkiawa kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi. To shine dalilin da wasu malamai suka tafi akan cewa wankan juma'a ba wajibi bane. Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa akan ka kaddara ingancewa hadisin ya inganta, yace to ai fadarsa da yace ayyuhan nasu idza kana hadhal yawm faghtasilu, yace ya ku jama'a idan wannan yini ya kasance wato ku yi wanka. Kaga wannan hadisi ne marfu, fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta Abdullahi dan Abbas, kuma siga ce ta zo da umarni cewa idza ayyuhan nas idza kana hadhal yawm, yace ya ku jama'a idan wannan yini ya kasance, manzon Allah yace ku yi wanka. shi ko umarni in yazo daga Allah ko manzansa kai tsaye abin da yake fa'idantarwa wajen shi kaga shi kuma hadisin mawquf maganar ta Abdullahi dan Abbas da yace ba wajibi bane wannan istinbadi ne kuma kasancewar akwai ta cewa akan wannan magana ta shi na cewa ba wajibi bane dan haka shi kanshi dalilin da wasu malamai suka kafa hujja da shi wannan hadisi to iya abinda hadisin yake fa'idantarwa akasin abinda suka tafi shi kanshi hadisin na tabbatar da cewa wankan juma'a wajibi na tabbatar da cewa wankan juma'a wajibi ne don haka dai kenan babban dalilin su waɗanda suka ce ba wajibi bane kenan wannan hadisi da yace man tawabba a yawmal juma'a manzo Allah yace duk wanda yayi arwalla a ranar juma'a fa biha wa ni'mat manzo Allah yace madalla da wankan da yayi wa ni'mat shine yace fa biha wa ni'mat madalla kenan da wannan sunna da yayi ruku da ita shine yin arwalla sai yace wa man iktasala duk wanda yayi wanka kwa manzo Allah yace fal ghusl afdal manzo Allah yace wannan wanka wato shine yafi dan haka kuma shi wannan wanka sakamakon duk wanda yayi wankan wanka a ranar juma'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Salman al-Farisi hadisin na cikin sahihul bukhari manzo Allah yace duk wanda yayi wanka a ranar juma'a ya tsarkake jikinsa gulgulun wato ya ikonsa na daga cikin tsautace jiki yanke farce da gusar da duk wani gashi wanda ake buƙatar a gusar da shi da yin aswaki manzo Allah yace sun maddahana min dibin sannan ya shafa turare kuma raha manzo Allah yace sannan ya tafi masallaci falam yufarriqu baina sunaini bi raba tsakanin mutum biyu ya ringa tsallaka jama'a misali ko kuma ya raba tsakanin mutum biyu ya kutsa tsakankanin su domin baya halatta sai da izinin su an gane ko in ka zo ka je ka nemi wani gefe ka je ka zauna amma maganar ka zo ka shiga tsakanin mutum biyu ka raba su wannan bai ya dace ba manzo Allah yace fa sallama kutiba lahu ya sallaci iya abinda aka kaddara masa yayi nafila yayi ta nafila yayi ta nafila ko kuma in ma raka'a biyu yayi ya zauna thumma idza kharaja al-imamu ansat manzo Allah yace sannan idan limami ya fito ya ja bakin sa ya kame ya saurari abinda limami ke faɗa na khutba ko da baya fahimtar larabci manzo Allah yace ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra za a gafarta masa tsakanin wannan juma'a da juma'ar da za ta zo a gaba to riwaya ta al-imamu muslim daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace sannan umma ansa ta sannan ya saurari limami hatta ya furga min khutbati har ya gama khutba umma yusalli ma'ahu sannan ya sallaci sallar tare da liman manzo Allah yace gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra sai yace wa fadlu salasati ayyami za a gafarta masa abin da ke tsakanin sa da juma'a ta gaba sannan manzo Allah sai ya ce wa fadlu salasati ayyam ay wa ziyadatu salasati ayyam da karin kwanuka uku kenan kwana goma tunda da mun ka'ida man sha'a bil hasanati falahu ashru amsaliha an gafarta masa tsawon sati guda kuma an ƙara kwana uku kenan daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zuwa sannan kuma da karin kwana uku wannan hadisi yana nuna fadlar wato yin wanka to menene hukuncin wanda ya tafi ba tare da yayi wanka menene matsayin sallar shi ta juma'a sallah ce ingantacciya shi wankan zaune yake da gindin kanshi sabobin shar'anta mana wankan shine sallar juma'a idan mutum bai yi wanka bai je juma'a juma'ar sa ingantacciya ce sai dai ya bar abin da yake wajibi a kansa kenan wannan fadala da ake samu ta gafarar zunubi na sati guda da karin kwana uku baya ciki saboda shi wannan gafara ta zunubi daga wannan juma'a zuwa ta gaba da karin kwana uku ya kebanta ne ga wanda yayi wankan juma'a ya tsaftace jikinsa da sauran sharuɗan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gitta mana wa ana ali radiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yuqri'una al-qur'ana ma lam yakun junuba رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسن وصححه ابن حبان وتلقى علي Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqri'un alqur'ana, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na karantar da mu alqur'ani, sai yace ma lam yakun junuban, wato matukar bayi da janaba, matukar bayi da janaba, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karantar da mu alqur'ani. Wato waɗanda suka rawaito wannan hadisi kenan ashabu sunan da al-Imam Ahmad, wannan fazin kuma na al-Imam Tirmidhi ne. Al-Imam Tirmidhi ya kyautata danganan hadisin Ibn Hibban, wato ya inganta shi, illa kasancewar hadisin bai inganta ba, hadisi ne bai yi. Inda hadisin ya inganta, to da abin da yake tabbatarwa shine wajibcin, wato haramcin karanta al-Qur'ani wato ga mai janaba. Kamar yadda hadisin Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya rauna nashi a cikin Sunan Ibn Majah, kenan inda hadisin ya inganta, to da na nuna haramcin cewa mai janaba ya karanta alqur'ani. Kamar yadda wato da yawa daga cikin malamai waɗanda suke ganin cewa hadisin ya inganta abun su, to sun tafi akan cewa baya halatta mai janaba ya karanta alqur'ani. Me yasa? Domin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na karantar da mu wato alqur'ani matukar, wato baya da janaba. Kamar yadda bayani ya gabata, duk dalilan da suka zo akan cewa mai janaba ba zai dafa alqur'ani ko ba zai karanta shi, babu dalilin da zai iya zama hujja. In ma ka samu dalili ne ingantacce, amma fuskar kafa hujja bata inganta ba. Kuma tare da cewa galibin hadisan da suka zo hadisai ne waɗanda suke dhaifai, shi kuma hadisi dhaifi ba a kafa hujja da shi. Don haka dai, tare da cewa alqur'ani abu ne wanda wato girmama shi ya zama wajibi, girmama shi ya zama wajibi. Wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub, kenan in mutum yana da janaba ya je ya yi wanka ya karanta alqur'ani halin yana tsarkake, to wannan shine abin da yafi dacewa. Amma cewa haramun ne dan yana da janaba ya karanta alqur'ani, to wannan ana buƙatar dalili tabbatacce. Don haka kenan malamai suke cewa duk wani wuri wanda yake na kazamta da wurare waɗanda suke na wasanni da na kiɗe-kiɗe da wake-wake, to wannan ya zama wajibi a nisanta alqur'ani. Duk wani wuri wanda yake da kayan asha, to baya dacewa ya zamanto karanta alqur'ani a wannan guduka, bai dace ba, domin yana buƙatar girmamawa, girmama shi wajibi ne. Kenan a takaice dai, shi wannan hadisi, hadisi ne dhaifi. Kenan inda ya inganta, to da na nuna cewa haramun ne mai janaba ya karanta alqur'ani. To tunda hadisin bai inganta ba, sai mu koma asali. Menene asali? Shine halacci. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. واتو دغا أبو سعيد الخدري الله يكرمه سيداك فتا وزعم الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا أتى أحدكم أهله وزعم الله يجي إذن ɗayanku wato ya je ma iyalinsa, me ake nihi ya je ma iyalinsa? Kinaya ce game da saduwa. Idza ata ahadukum ahadahu, idan ɗayanku ya sadu da iyalinsa, kuma arada an yahuda, sannan yayi nufin ya koma saduwa da iyalin, sawa'an matar ta farko ko kuma wata ce ta daban, fali ta wabba a bayna kuma, maza Allah ya ce ya yi arwallah tsakankaninsu. kenan tsakankanin zuwa na farko da komawar manzon Allah yace ya arwallaci ya faliya tawabba bainahuma wudu'an, wato yayi arwalla arwalla ta musamman tsakanin kenan zuwan na farko da komawar. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, Al-Hakim an-Naisaburi a riwayarsa wato ya dada manzon Allah sai yace fa innahu anshadu lil aw, domin yin wannan arwalla tsakanin zuwa na farko da komawa anshadu lil aw wato shine mafi karama jiki kuzari domin komawa, ma'ana shi wannan ruwa da mutun yasa a jikin shi yayi arwalla to shine zai dawo masa da kuzari, kuzarin da zai samu damar komawa iyali. Kamar yadda muka yi bayani a baya, yadda malamai suka faɗa, kamar yadda kuma malaman likitanci al-atibba a iya binciken da suka yi suka gano cewa ɗan adam a duk lokacin da maniyyi ya fita daga jikinsa to karfin jikinsa na raguwa, abinda ke biyowa baya wato kasala da rauni, wanda wannan kasala da wannan rauni ba komai yake kusar da shi ya dawo ma da jiki kuzarinsa, wato face sanya ma jiki ruwa. Dan haka hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana wankan janaba, kuzarin da muka rashe shi a gangan jikinmu a sababin fitar wannan ruwa na mani, to kuzarin ba abin da ke dawo da shi face har da jiki da ruwa. To wannan shine anan Zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan ɗayanku wato ya je ma iyalinsa tun ma arada an yahuda, sannan ya yi nihin koma ma iyalin, kenan sawa'an ita matar wadda ka sadu da ita, ita ce kake nihin komawa gunta da saduwa, ko kuma wata matar ka ce ta daban, saboda yana iya kasancewa kana ɗakin wannan iyalinka sai ta ba waccan ƴar uwarta kwana, ta ce na ba wacce kwana na, to tunda ta riga ta yi kyauta da wannan haƙƙin daga ƴar uwarta, to shikenan babu dalilin kuma da yake haramta ma na kashe wajen waccan ki, kenan sawa'an ta farkon ko ta biyun, ko kuma ku yangi ne gare ka, bayi ne gare ka, ka je ma ɗayar baiwarka kana nihin ka je ma ɗayar. To anan an so mutum ya yi arwalla, yin arwallar ba wajibi bane amma an so. Menene hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi arwalla? Shine yace fa innahu anshadu lil aul, kenan wannan ita ce jumla ta adidiya, illar da ta sa manzon Allah yace in ɗayan ku ya je ma iyalinsa yayi nihin komawa to yayi arwalla, arwalla ta musamman tsakankanin su, kenan tsakanin zuwa na farko da komawar. To micece illa, menene hikima? Sai manzon Allah ya ce fa innahu anshadu lil aw, wato domin shine mafi karama jiki kuzari domin komawar. To wannan hadisi yana nuna cewa kenan wannan arwalla wato ansu, ansu ne kenan mutum yayi, kenan dan haka malam ya zo da hadisin a cikin kenan babi wanda yake na hukunce-hukuncen wanka, kenan anan wai ba haramun bane idan mutum yana da janaba ya koma jima iyalinsa. Kaga idan ka jima iyalinka karo na farko mutum yana da janaba, to wannan janaba ba ta hana in kana nihin koma ma iyalinka ka koma musu, kenan wannan hukunci ne na mai janaba, kenan janaba ba ta hana mutum ya sake koma ma iyalinsa sai dai an so wato mutum ya yi arwalla. Sannan wato sai malam ya zo da hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junub, wato tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci wato halin yana da janaba, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci halin yana da janaba, min gairi an yi masa ma'an, wato ba tare da ya shafa ma jikinsa ruwa, manzon Allah yakan yi wanka yakan kwanta wato halin yana da janaba ba tare da ya shafa ma jikinsa ruwa. To dan haka shi wannan hadisi malam ya zo da shi yana nuna cewa ba wajibi bane kai tsaye cewa mutum idan janaba ta same shi cewa yayi wanka, kenan yana halatta mutum ya kwana da janaba sai dai mu sanna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in yana nihin kwana da janaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi arwalla kenan idan yayi baya nihin yayi wanka a wannan lokaci to kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yarda ta rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wanka kenan kafin ya kwanta shine anan kenan ita Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa wato kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yanamu wa huwa junub yakan yi bacci halin yana da janaba kenan mun yake nuna mana halaccin mutum ya kwana da janaba tace min gairi an yi masa ma'an ba tare da ya shafa ma jikin sa ruwa ita ke nihi ba tare da ya shafa ma jikin sa ruwa ba tare da yayi wanka ba gane don haka kenan shi wannan hadisi na Aisha baya cin karo da wancan hadisi wanda ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai kwanta yana da janaba manzon Allah yakan yi arwalla shine hadisin da ke cikin sahihain Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayanamu ahaduna wa huwa junub yace ya rasulullahi yanzu dai daga cikin mu na halatta ya kwanta yayi bacci yana da janaba qala na'am idza tawadda manzon Allah yace kwarai amma idan yayi arwalla gane ku yana halatta mutum ya kwanta ya bacci don haka malamai suka ce duk mai janaba idan yana nihin ya kwana da janabarsa ko yana nihin cin abinci ko shan wani abin sha to an so anan yayi arwalla kamar yanda kuma an so in zai sake koma ma iyalinsa wato yayi arwalla kamar yanda insha Allah za mu iski a cikin kenan wanka wanda aka so da sauransu kenan in ma da damar mutum yayi wanka to yin wankan shine ya fi dacewa saboda shine babban abin da zai kara ma jiki kuzari dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya zafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك